بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم للتافي مالم بكر بن عبد الله ابو زيد wannan kuma shine darasinmu na 121 darasin da ya gabata mun karasa bayanin hilya ta 59 inda muka ji bayanin Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid game da mawqifuka min wahami man sabaqaka da kuma sharhin da muka saurara daga babban malami Sheikh Salih Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala da aka yau zamu shiga wata sabuwar gaba zamu shiga hilya ta 60 daidai wato dabbo shubuhat wato dalibin ilimi ya dinga kokarin tunkude shubuhohi dabbo shubuhat tunkude shubuhohi la taj'al qalbaka kasifanja wai karka maida zuciyarka kamar sosan wance wance tatalaqa ma yaridu alaiha tana karbar duk abinda aka jefa mata kada ka maida zuciyarka kamar haka fajitanib itharata shubah ka guji tayar da shubuhohi wa iradaha ala nafsika da koro su da kawo shubuhohi akan wato akan kanka au gairika ko akan waninka fashibahu khattafa domin kaga shubuha me kama zuciya ce kamawa take wal qulubu da'ifa ga kuma zukata suna da rauni wa aktharu man yulqiha mafi yawan masu yada shubuha hammalatu al hadabil mubtadi'a sune masu dau wato waɗanda suke dauke da kirare da ainihin wato itace na yada ainihin wato bid'o'i al mubtadi'a yan bid'a su suka fi kowa yada irin wannan shubuha din abu ne yayi kama da dalili kuma ba dalili bane yayi kama da hujja kuma ba hujja bace kwata kwata na fata an gane fatawaqqahum kai hatara da su wannan iya maganar Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid kenan to Sheikh Uthaymeen zai dan buda ta yi sharhi akan ta yace hadihil wasiya Sheikh Uthaymeen yace wannan wasiyar da Malam Bakar yayi maka kai dalibin ilimi la taj'al qalbaka karka sanya zuciyarka ka wato kasifanja kamar yadda muka karanta sai Sheikh Uthaymeen yace ana ahasibu fiha hamza ce wannan kalmar asifanja yace ina tsammanin akwai alhamza a cikin ta al isfanja ne ba asifanja ba ma'ana abinda ya shafi lugar larabcin yake ganin cewa ba sifanja bane al isfanja ne akwai alhamza haka zanan diko biya yace haka muke furtata kaga tunda balarabe ne yace haka muke furtawa al isfanja so san wanke wanke kenan so so hadihil wasiya wannan wasiyar ausabiha shaykhul islam ibnu taymiyata litalmizihi ibnu alqayyim shaykhul islam da kansa ne yake yin wasiya ga almajirinsa ibnu alqayyim yayi masa wasiya da wannan kalma qala yake cewa la taj'al qalbaka isfanja karka maida zuciyarka ta zama soso karka maida ta zama sosan wanke wanke yaqbalu wa yashrabu kullama warada alai sosan wanke wanke shine yake karbar yake kuma shan duk abinda aka bashi duk abinda ya gangaro wajensa zai karbe shi kuma zai shashi to karka maida zuciyarka tana kurbar kowane irin ilimi da tatacce da gurbatacce da gaskiya da kuma ƙarya da shubuha duk ya zamanto kowanne zuciyarka tana karba walakin ij'alhu so ake ka maida zuciyarka zujaja ta koma zujajatan safiyatan kaman qarau kamar glass safiya gogagge wanda babu kura akan sa haka ake so ka maida zuciyarka ka maida zuciyarka kamar ainihin wato abin nan glass kuma glass din da aka goge shi babu kura tataccen glass domin az-zujajatu safiya tubayyinu ma wara'aha ita ce wato shine glass din da yake nuna duk abin da ya hau kansa to haka ake san zuciyarka da wani abu ya hau kanta zaka gane cewa abu kaza ya hauta menene wannan abun mai kyau da ko mara kyau wala tata'athar bima yaridu alaiha kar ka zama mai tasirantuwa ga duk abin da ya gangaro kan zuciyarka kar ka yadda ka tasirantu da dukkan komai da ka ji shi ya zo zuciyarka ka tasirantu da shi wa hadha mathalun jayyidun min shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullah bala yace wannan misali ne mai kyau da shaykh al-islam ibn taymiya ya bayar az-zujajatu safiya domin glass gogagge lawara da alaihi ma'u qadari inda ruwa tangaran din nan mai a zuba masa abu mai kazanta ko mai datti saboda hasken sa zaka iya gani kace a wannan abun akwai abu kaza ga abu kaza na a ciki wannan mai a ciki na ganshi ya abu ne saboda gangariya gashi nan haske ne da shi kuma gashi nan ainihin wato abin nan to haka ake son zuciyarka ta zama domin shi az-zujaja as-safiya law warada alaiha ma'u qadarin in ruwa mai kazanta ko ruwa gurbatacce aka zuba yana bayyana aw gairuhu ma yukaddiru alladhi fiha baya iya gurbata abin da ke cikin ta ya zaman to zuciyarka ta zama ka ba abin nan duk abin da ya gangaro cikin ta mara kyau baya lalata ta wato shi yasa ake son karka zama zuciyarka kamar sosan wanke wanke a ta zama kamar glass gogagge haka ake son zuciyarka ta zama dan haka ya zaman to duk abin da ya shigo tana kallon sa in wanda zai gurbata ta ne ba ta karba lakin ma fiha min alma'in nafi' sai dai abin da ke cikin glass din na ainihin wato ruwa mai amfani to shi kuma wannan sai kai amfani da shi zahirun am ghairu zahir zahirun wadihun yake ta zahirun wannan abin a bayyane yake aw ghairu zahirin ko kuma ba a bayyane yake ba zahirun wadihun in a bayyane yake wannan kaga abu ne karara fa ba'dun nas yakuna qalbu domin wasu mutanen kana iya samun zuciyar mutum ta koma kal isfanja kamar sosan wanke wanke kullu shay'in yushakkiku fiha komai sai ya jefa mata shakku yanzu nan da kazo yana ya fahimce ka amma yanzu yana tashi in wani yazo ya ce masa ai kaza kaza sai kuma ya ji zuciyarsa ta shiga kokonto zuciyarsa ta zama alistanja gashi nan yanzu muka kawo hadisi da ayoyi da kaza ya gane ya fahimta amma da ya fita aka ce kai rabu da su duk ba haka bane kaza 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 sai kuma ka jefa shi cikin confusion zuciyarsa ta zama kan isfanja ke shi yasa sai gashi yace jini bu duk kirkita mun lissafi ka dai kirkita akan kan lissafi wannan malamin ya ce kaza wannan ya ce baka a zuciyarka ce kan isfanja idan zuciyarka ta zamanto ka zujajatu safiya ba za ka dinga samun iskali amma kace ka rude malamai suna rudar da mutane kana dai rudar da kanka saboda zuciyarka ce kan isfanja kullu shay'in yashakkiku fiya komai sai ya zama mata koko abun kokonto abu ne da ka yadda da shi ka gaskata shi ka jaraba shi ba dai ba biyu ba amma yanzu wani yazo ya ce maka anya abun nan haka yake sai kai ma ka ji eh anya kuwa sai ka ji kai ma kai haka zuciyar ce alkal isfanja wata'ati ara'aita ara'aita al-yamaniya allati qala ibn umar wata'ati sai ta fara zo maka da ara'aita yanzu kana ganin to in kaza 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 ne to ai in kaza kaza ne to kuma baka ganin kaza kaza shine wannan da wannan ake zuwa da shi ba ara'aita ita kuma kalmar ara'aita al-yamaniya wannan ba yamaniya ce yar yaman ce allati qala ibn umar ce wanda abdullahi dan umar ya fada li ahalil yaman su yake yacewa mutanen yaman lamma sa'aluhu an masaila lokacin da suka yi mai tambayoyin wasu masaloli qala lahu sai wani yace da shi ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman shine alkunya abdullahi dan umar ara'aita shin kana ganin kaza kaza shin baka ganin kaza kaza sai ya zama mutanen yaman duk tambayar su to ni kuma ga tambaya ta to yanzu kana makalla da kace kaza to kuma baka ganin kaza sai wani can kuma yace to ai in kuma kaza ne Allah gafarta mala ni kuma ina ganin kamar kaza ne sai yace ara'aita ta yaman mutanen yaman sune ara'aita qala ij'al ara'aita fil yaman yace ara'aita dinka ka sanya ta gaba ne sai ka je yaman ma fi ara'aita babu wani ara'aita an gane ko ba wani a kawo maka magana da hujjoji kace ara'aita to ara'aita shi yake fara jefa mutun daga ara'aitan nan shakku ya riga ya shiga kenan an gane ku to sai mu sa sai mu tashi kathiru minan nasi yakuna qalbuhu ghayru mustaqir wato da yawa mutane zuciyarsa rawa take ba tsaye take akan abu ne da haka so ake yi in kuskure ne tsaya akan sa har sai an kawar da kai da dalili sai ka tashi daga kansa sai ka koma kar ka zama akan gaskiyar ma kai rawa kake duk abin da zaka yi kai shi da gaskiyan kawai in ran da Allah ya sa aka zo aka gamsar da kai cewa wannan matsayar ta kafa ba daidai bane to in ka tashi cancak zaka bata sai ka koma kan daidai amma yanzu kai akan daidai din ma kawai rawa kake kana ta abin nan to wannan shine ba a so abin da muka karanta zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum